أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المسلمين kamar kullum muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah madaukakin sarki wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar ikon haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda suke fahimtar da mu da kawunan mu kenan gaba daya hada al'umman mu kikkiawar aqida wadda Allah subhanahu wataala ya yarda ita da fata muna nema gare shi Allah tsarkakken sarki madaukaki ya bamu samun cin nasara da kuma samun babbar rabo a wannan duniya din da kuma ranar lahira bi haqqi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin yau muna cikin bahasi wanda zamu fara kenan imamanci Imam Ali a cikin sunna wato a cikin kenan riwayoyi kamar da mun kare bayanin imamancin Imam Ali a cikin Al-Qur'ani mun kawo aya akwai ayoyi daban-daban mun kawo aya wadda ta dauki tsawon bayani namu wanda bai bukata kuma sai mun kara kawo wata aya wadda za ta ta kuma mu ci irin wannan lokaci din kenan kai tsaye zamu shigo cikin zancen riwayoyi sun yi nuni ko ba su yi nuni ba anan wurin mu sani muna da dimbin riwayoyi bangaren sunna da shi'a musamman bangaren shi'a shi yasa mu aka hi ganin sun hi yarda da imamancin Imam Ali saboda riwayoyin su suna da yawa game da wannan kuma ba su ba da dama a kone musu riwayoyi ba mun sani bayan annabi akwai sahabin da ana ganin khalifa ne yana da awashi khalifa ne ya umarni mutane su kawo hadisan su duk abin da suka rubuta game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka zo da su mu yayi kona su yayi wannan muna da dalili duk wanda yake so zai tambaye mu zan ba shi dalili akwai khalifan da yayi wannan kuma ga ya mishi wani ne wannan aikin ya kone ruwayoyi na manzon Allah wanda suke hadin gaskiyar abinda annabi ya bari wanda su sun shi ne kai tsaye daga annabi amma da yawa daga cikin ruwayoyin nan ya kona su sabanin bangaren shi'a wanda suka yi imani da su Imam Ali ba su yarda ba su ba da irin wannan ruwayoyin nasu wanda suka ji daga manzon Allah kamar yadda shi Imam Ali kankan shi an nemi ya kawo hatta Al-Qur'ani ayoyi wanda ya rubuta kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ba su ba saboda ya san manufar su a wannan wurin muke son mu ce akwai riwayoyi kenan da yawa wanda suka yi magana kan wane ne shugaba da jagora bayan annabi na ɗaya daga cikin misalin da zamu kawowa lokacin da Allah subhanahu wataala yace a cikin suratul shu'ara inda Allah yake cewa wa anzir ashiratakal aqrabin lokacin da Allah subhanahu wataala ya fahimci da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana samun matsaloli duk lokacin da ya kira mutane duk lokacin da yace yayi kira zuwa ga tauhidi sai kaga ya samu matsaloli cikin wannan kira nashi wannan ya sami ya faru Allah ya ce ka kira danginka kawai ƴan uwanka ka kira abokaninka ka tara su a wuri guda kai kiran su zuwa wannan tauhidin sannan kuma kai kiran su tun wannan lokacin zuwa ga wata mas'ala mai girma shine mas'alar wane ne zai yi gadin wannan addini naka bayan tahiyarka tunnan Allah me yake son yayi yana son ya kafa hujja ga al'umma ya kafa hujja musamman ma anan wurin me yasa aka ce a kira iyalin shi dangin shi ƴan uwan shi na kusa saboda aikin risala ba karamin aiki bane shi yasa mafi yawa an yi zaba jagora bayan annabi a cikin iyalan shi saboda aiki ne mai wahala Allah zai bashi aiki ne mai buƙatar haƙuri mai imtihani daban-daban aiki ne babba wanda ba kowa yake iya jure mishi ba yanzu aikin da Imam Hussein yayi jagora a lokacin shi shine jagora wanda Allah subhanahu wataala ya yarda da shi aikin da yayi waki iya yin wannan aikin wanda zai bada ran shi da na iyalan shi da na sahabban shi wane ne a wannan rana ta Ashura ta ranar Karbala kenan wanda ake kira ranar Ashura ranar 10 ga Muharram ya bada ran shi kan wannan addini din wani ke iya wannan wani jagora ke iya wannan wani ne zai iya tahammulin abin da Imam Ali ya tahammuli matsalolin da kwama da su a lokacin shi waye ke iya wannan tahammulin ma'ana zaka samu akwai matsaloli daban-daban wanda suka shahi jagora mun sani to musamman jagorancin addini yadda annabi ya sha wahala haka nan wanda zai gare shi ma sai ya sha wahala ko da ba ta kai irin ta annabi ba amma sai ya sha wahala shi yasa ma wanda yake dacewa daman da yayi wannan aikin sai a cikin iyalan shi annabi shi yasa a nan wurin ma Allah yayi nihin wane ne ya san wane ne kuma tunda Imam Ali tun kafin ya zo duniya yana zawa ma a ina kahe shi a ɗakin Kaaba wane ne ya samu wannan matsayin in ba Imam Ali ba a ɗakin Kaaba aka kahe shi ku bincika ku gani saboda haka nan Imam Ali yana da wani matsayi wanda duk mutane ba su da shi Allah yana sanya hiddu wannan hasken a cikin jama'a ya ayyana wane ne shi yasa da wannan aya ta zo na anzir ashiratakal aqrabin tun wannan lokacin manzon Allah ya samu damar ya zabi wane ne jagora bayan shi shine bayan ya tada ɗan uwan shi da dangin shi su Abu Talib da sauransu su Abu Jahl a wannan lokacin me suka yi sai ku shi amsa da suka ba annabi lokacin da ya kira su yake gaya musu abin da yake faruwa da shi ku duba abin da ya faru tun annabi kenan yana farkon kiran shi na risala na kira zuwa ga addini a nan a garin Makka sai yake ce musu da harko bayan an yi abinci an yi komi da komi sai yake ce musu wa qad amarani Allahu tabaaraka wa ta'ala an ad'uukum fa ayyukum yu'aziruni ala amri ala an yakuna akhi wa wasiyyi wa khalifati fiikum daga nan ne annabi yake ce wa mutane Allah ya umarne ni Allah ta'ala ya umarne ni da in kira ku a cikin wannan hanya din a cikin wannan addini din to yanzu a cikin ku wane ne zai iya kulawa ya rike ya zamanto tare da ni ya zamanto yana kula da addini wannan nawa ko bayan bani nan ta yadda zai zama dan uwana ya zama khalifa bayana ya zama wasiyina wanda zan ma wasiya duk abin da ya kamata a kula na addini shi zai kula da shi wane ne a cikin ku wane ne me suka yi fa ahjama alqaum sai suka kiya sai suka kiya fa ahjama alqaum anha jami'an wannan kira da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sai suka ki wannan kiran kowa ya jaye saiwa sai Imam Ali ku ji abin da yake cewa sai ya ce ana ya nabi Allah ni ya manzon Allah ni zan iya wannan aikin akunu waziruk ni zan zama wazirinka ni zan zama wazirinka shi ya yarda ko ma muke da kwa cikin wannan hanyar kai tsaye an ce har sai da Imam Ali haka sau uku dan yayi da farko yace shi zai iya manzon Allah ya kyale yayi kamar bai shi magana shi ba saboda a cikin wannan ruwayan ma yana nuna cewa Imam Ali shine matashi a cikin su shine mai karamin jiki mai karamin shekaru kuma suna ganin ma kamar shine mai karamin tunani dukkan su sun girma suna da girman shekaru sai manzo Allah yake kamar bai shi ba sai da yayi maimaita hakanan su uku yake cewa ana ya nabi nalla akunu waziruk alaihi akan wannan risala taka ya kama ka fadin shi da hakarkarin shi sai yake cewa hadha akhi yake gaya musu to ku saurara hadha akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum shine wazirina kuma wasiyina ne da khalifa a cikin ku sai yace fasma'u lahu wa ati'u saboda haka ne shi ma nan gaba dole ku saurara mishi ku yi biyayya gare shi tunda manzo Allah ya kafa mutane hujja shikenan a'a me ya faru ku san sai wasu abubuwa sun faru sai Abu Jahl ba za su yi shiru ba mutanen da kenan wanda ba su yi imani da manzon Allah ba kuma suna son da musu zama izgili a cikin ma iyalan shi ne suna son su mai izgili me suka ce faqama alqawmu yadhhakun sai mutane suka tashi suna dariya suka tashi tsaye suna dariya me suke cewa sai suke ce ma Abu Talib wa yaquluna li Abi Talib sai suke ce ma Abi Talib qad amaraka an tasma kajiwa suke gaya mishi wai ka saurara wannan mutane me yake cewa wai yana son ka saurara ma danka an tasma wa tuti' wannan me yake cewa kana jin shi da kyau wai yana son ya ci ka saurara ma danka kuma kai mishi biyayya suke ce mishi wannan abin dariya ne wannan kai mai baka dariya suke tambaya Abu Talib tunnan wurin wannan tarihin mutane sun san da shi cikin littafan mu akwai shi sunna da shi akwai wannan labarin babu wanda ya sai boye wannan magana din manzon Allah ya aiwatar da wannan kuma tun wannan lokacin ya aiwatar ma wa'annan mutanen ya kuma gaya musu wane ne jagora bayan shi amma tunnan ku ji amsa da suka bashi sun dauke shi abin ban dariya to wannan tahiyya ta yi ta tahiyya har zuwa inda kamar yadda muka nuna muku al'umma musulmi bayan sun yawa a nan wurin ma Allah ya ci gaba da gaya musu wani jagora saboda haka wannan riwaya da muka gani zamu ishara kanta a gulguji inda ake samun ta dan mutum yana iya tambaya ce to tana yawa kawai wannan ana samun ta ne cikin littattafan Shi'a a'a tarihu Tabari mutum ya duba Taba'a wadda aka rubuta a Misr, kin Darul Ma'arif wadda ke Misra. Ta zo da wannan riwaya din, in muke duba juz'i na 2, shahi na 319. Sannan ana samun wannan riwaya din a cikin Al-Kamil fi Tarikh na Ibn al-Athir wanda yake Ash-Shafi'i, cikin juz'i na nawa na 2, safha ta 62 da 63. Ana samun wannan riwaya din. Kenan Taba'a wadda aka rubuta wannan Kamil at-Tarikh Taba'a wadda aka rubuta kenan Ami Adarul As-Sadir fi Beirut wadda bugu ne wanda an yi shi a garin Beirut na Lebanon sannan kuma ana samu a cikin Kanzul Ummal shi ma juz'i na 6 shahi na 392 sannan wannan cikin Taba'a ta farko kenan Taba'a ta biyu kenan bugu na biyu wanda aka yi dan littafin in ya kare mutane suna ci gaba da neman shi me ake sai a sake buga shi saboda buƙatuwar al'umma da wannan littafi din to bugu na biyu in mutum ya samu bugu na biyu kenan zai dauki juz'i na 15 na wannan littafi din da muke magana Kanzul Ummal cikin shahi na 334 mutum zai samu wannan riwaya din kai haka nan a Shawahid at-Tanzil shi ma mutum zai iya samu wannan riwaya din Shawahid at-Tanzil na Haskani ya zo da shi al-Hanafi shi ma cikin juz'i na 1 shahina 381 hakanan akwai littafai da dama wanda suka zo da wannan riwaya din kina a takeice wannan riwaya shahararren riwaya ce wanda mutum bai iya boyewa game da cewa manzon Allah tun farkon aikin shi ya fara nuna mutane inda nan Allah ya hiddo haskin Imam Ali ya bayyana mu cewa wannan shine ya cancanci yayi gadi na musulunci bayan annabi sannan akwai wata riwaya wanda ya kamata a ce mun kawo ta sai dai lokaci ya kore mun zamu dakata anan amma cikin darasi na gaba insha Allah subhanahu wataala zamu zo da wannan riwaya din wanda take nuna mu cewa wane ne jagora bayan annabi kai tsaye ba wai da fasila ba wane ne Imam Ali ne kamar yadda muka nuna alqur'ani ya nuna haka nan ba kirarin shi'a bane ba wai itikadin kawai kuma shi'a bane wannan ita ce gaskiyar al'amari wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin